بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 14 ga watan jumadal akhira hijrar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 4 ga watan april shekara ta 2015 wannan shine cassette na 12 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul maadi fi hadi khairul ibad wallafan shaykhul islam athani ibn qayyim aljawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara idan jama'a masu sauraro basu manta ba muna bibiyan al-imamu ibn qayyim al-jawziya a cikin wannan littafi nashi mai albarka wanda mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a inda yake kwararo mana bayanai dangane da farkon rayuwa farkon al'amari a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya bayyana mana maganganu da suke da alaka da ainihin wato matakan da Allah madaukakin sarki yayi amfani da su wajen saukar da wahayi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga ainihin wato mafarki da makamantan su wanda ya kasance yana yi duk abin da ya gani sai ya zo ya faru kamar wayewar gari sannan kuma zuwa da mala'ika ya kasance yana yi masa ta hanyar ainihin wato ya zo cikin zuciyarsa ya hura masa karatu sannan kasancewar mala'ikan yana zuwa yayi shigan wani mutum wani lokaci yakan yi shiga ta dihiyatul kalbi da kuma yanayi na gaba shine mala'ika yakan zakke masa ya ji al'amarin ya kasance mishi kamar karan gwalangwalan din kararrawa wanda wannan shine yafi mishi tsanani sai yanayi na biyar shine mala'ika ya bayyana gare shi a cikin asalin surar mala'ika wanda wannan ya faru ne kawai so biyu ɗaya daga cikin biyun shine a lokacin ainihin Isra'i da Mi'raji wannan da Allah ya bada labari kenan a cikin suratu An-Najmi cewa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra akwai kuma ganin da yayi mishi banda ba wannan ba wanda ya tabbata a cikin ainihin wato Sahih Muslim a cikin ainihin a cikin hadisi ingantacce da aka ruwaito cewa ya ganshi wani gani daban banda wannan gani din sai za mu tashi kenan yanzu akan as-sadisatu nau'i na shida daga cikin yanayin yadda mala'ika yake kawo wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wahayi shine mallan yace ma auhahu Allahu wa huwa fawqa as-samawati lailatul mi'raj min fardis salati wa ghayriha abubuwan da Allah ya yi manzon shi alaihi salatu wassalam wahayi daga saman bakwai ranar da ya je mi'raji ranar da ya wannan tafiya ta hawa sama na farlanta mishi sallah da kuma wasu abubuwa waɗanda ba waɗannan ba wannan ya faru ne kai tsaye ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wannan tafiya ta hawa sama daga ainihin Baitul Maqdis as-sabi'a nau'i na bakwai kalamullahi lahu minhu ilayhi bila wasitati malakin Allah ubangiji subhanahu wata'ala yana iya yin magana ya kasance yakan yi magana da manzo alaihi salatu wassalam minhu ilaihi daga shi Allah izuwa ga manzon bila wasita ba tare da wani mai shiga tsakani ba bila wasitati malakin ba tare da wani mala'ika ya shiga tsakankani ba kama kallama Allahu Musa ibn Imran kuma yadda Allah yayi magana da Musa dan Imran annabi Musa alaihi salam Allah ya yi magana da shi a Tsuri Sina wa hadhihi almartaba hiya thabitatu li Musa qat'an bi nassil Qur'an wannan ta tabbata wannan daraja ta tabbata ga annabi Musa alaihi salam qarara alafazin alqur'ani mai girma da Allah yake cewa walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu yayin da annabi Musa ya zo dan ganawa da mu Allah shi yayi magana da shi ubangijin shi yayi magana da shi sannan Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana Naka na annabi Musa ya tabbata nassan Al-Qur'ani mai girma wa thubutuha li nabiyyina sallallahu alaihi wasallama huwa fi hadith al-Isra. Tabbacin haka kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbane a cikin wannan ya tabbata ne a cikin dogon hadisi na kissar Isra'i da Mi'raji wanda Bukhari da Muslim da sauran malamai suka ruwaito. Wa qad zada ba'duhum martabatan thaminatan wa hiya taklimullahi lahu kifahan min ghairi hijabin. Wasu malamai sun ƙara ainihin nau'i na takwas na daga cikin nau'o'in yadda manzon Allah yake ainihin karban sako daga Allah madaukakin sarki. Suka ce Allah yana magana da shi ba tare da shamaki ba. Wa hadha ala madhhabi man yaqulu innahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ra'a rabbahu tabaraka wa ta'ala. Yace wannan kuma yana karkashin mazhabin malaman da suke cewa ne lalle manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya ga Allah ubangijin shi karara. Wa hiya mas'alatu khilaf. Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya yace wannan ko mas'ala ce ta sabani bainas salafi wal khalafi, tun tsakanin malaman farko da ma malaman baya, game da cewa shin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ko ko bai gan shi ba. Akwai wanda suka ce eh, akwai wanda suka ce a'a daga cikin magabata da malamai na baya. Shi sa yake cewa hiya mas'alatu khilafin bainas salafi wal khalafi wa in kana jumhuri sahabati bal kulluhum ma Aisha kama hakahu Usman ibn Sa'id ad-Darimi ijma'an lis-sahaba. Yace duk da yake kuma daukacin sahabbai ko kuma kace dukkanin sahabbai suna tare da ra'ayin Aisha radiyallahu anha, kamar yanda al-Imam Usman ibn Sa'id ad-Darimi ya ruwaito wannan ijma'i daga gare su. Ra'ayin Aisha ko shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba. Ita ce ta ruwaito wannan hadisi na nurun anna urahu, haske ya kashe min ido ina zan iya ganin Allah. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala bai ba wani dan adam dama ya iya ganin shi ba a cikin irin yanayin rayuwar shi ta wannan duniya, sai dai a alkiyama ƴan aljanna za su ga Allah. Wannan abu ne tabbatacce a cikin sunna kuma shine aqidar musulmi. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malai yace faslun fi khitanihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan fasli zai magana game da yaushe aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaciya, yaushe aka mishi shayi. Asali ita mas'ala ta kaciya dama tana daga cikin wato fitra wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ga dukkanin masu bin al-millatul hanifiyya, addinin annabi Ibrahim. Tun daga kan annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam, kamar yadda Bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin cewa sayyidina Ibrahim alayhi salam yayi wa kanshi kaciya da umarnin Allah yana dan shekara 80. Tun daga wannan lokaci ya zama shine daya daga cikin fitrat na ainihin wannan addini na annabi Ibrahim. Yayi wa 'ya'yan shi aka ci gaba da yi wa jikoki da tattaba kunne da zuriyarsa har zuwa zamanin jahiliyyar Larabawa. Larabawa suna yin ainihin kaciya, haka Yahudawa suma 'ya'yan Ishaku kenan suma suna yin kaciya, Kiristoci ne aka samu ba sa yin kaciya. Wannan tabbataccen abu ne a cikin ainihin wato tarihi na addinai da ƙabilu da dangogi da zamunna. Wanda ke neman cikakken ƙarin bayani jama'a dangane da mas'ala ta kaciya a musulunce da yadda ake yin ta da ka'idojinta, sai ya koma ya karanta littafin Tuhfatul Wadud li Ahkamil Maulud na shi dai wannan malami Ibn Qayyim al-Jawziyya ya yi bayanai dalla dalla dangane da ainihin wato wannan ka'ida. Inda yake kawowa cewa muhassir da aka wayi gari idan ka a jahiliya da aka ce wana hanifiyun ne, wana hanifi ne, to ana nufin mai kaciya ne, shi yana da kaciya. Wa qad ikhtulifa fihi ala thalathati aqwali, an yi sabani game da kaciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bisa maganganu guda uku. Ahaduha, daya daga cikin maganganun annahu wulida makhtunan masruran, cewa an haife shi da kaciyarsa lafiyayya, ba a gan shi da loba ba, dama an haife shi ne da kaciyar shi lafiyayya. Wa ruwiya fi dhalika hadithun la yasihhu, an ruwaito hadisi akan haka wanda bai inganta ba, zakarahu abul faraj ibn al-jawzi fil mawdu'at, al-imamu abul faraj ibn al-jawzi al-tsafin mawdu'at nashi ya ambaci wannan hadisi a cikin hadisai waɗanda suke na ƙarya, walaysa fihi hadithun thabitun, malan yace babu wani hadisi ingantacce game da wannan mas'ala, walaysa hadha min khawasihi, kuma wannan ba wani abu bane wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah a ce yake banta da shi ba wata daraja bace, fa inna kaseeran minan nasi yuladu makhtunan, da dama daga cikin mutane ana haifar su da kaciyar su, ko a wannan zamanin da muke rayuwa zaka ga ana haifar mutum wani lokaci sai a same shi da kaciyar shi, babu abu bane wanda yake ainihin wato bako a cikin mutane. Wa qala al-maymuni qultu li abi abdullah mas'alatun su'iltu anha, yace na tambaye na ce da Abu Abdullahi an tambaye ni wata mas'ala, khattanun khatana sabiyan, me aikin kaciya ne, wanzami ne yayi ma yaro kaciya, falam yastaqsi, sai ya zama bai kure lobabba bai yanke ta duka ba, qala sai ya ce idza kana al-khitanu jawaza nisfa al-khashafa ila fawqin fala yu'idu, idan ya zama kaciyar ta wuce rabin kan azzakarin ta sama to ba sai ya saki ba, li anna al-hashafata taghlubu, domin ita kaciya tana tashi tana erection, wa kullama ghalazat irtafa'at al-khitan, duk lokacin da azzakarin ya miƙe to yankan kaciyan zai tashi ya bude ya fito, fa amma idza kana al-khitanu duna an-nisf, yace amma idan ya zama ya gaza rabi, fa kuntu ara an yu'ida, Abu Abdullahi yace ina ganin babu laifi a can a saki, qultu sai nace da shi fa innal i'adata shadidatun jiddan, nace mishi to ai sakewan akwai tsanani akwai wahala, wa qad yukhafu alayhi min al-i'ada, ana ji mishi tsoron ma kada ya samu wata matsala garin gyarawa, fa qala la adri, sai yace ban sani ba, ban san yaya za a yi ba, ya bada fatawa kenan, domin la adri ma fatawa ce kamar yadda ainihin malam abin da yake faɗa malam Ibn al-Jawzi a cikin Saidul Khatir Habbabi ya mata musamman cewa babu man afta bila adri, ce la adri ita kanta fatawa ce, ya kawo kissan Maliku din nan da ta shahara cewa an zo mishi tambayoyi ya ce ban sani ba, ban sani ba, ban sani ba, har suna mamaki yanzu a ce nan kai da ake jin labarinka ko ina a duniya a zuwa maka tambaya irin wannan ka ce baka sani ba, ya ce ban sani ba, ku je ku gaya ma 'ya'yanku su gaya wa jikokinku har a gada har ƙarshen duniya cewa malikun nan jahili ne, da ka sai ba da fatawa wadda take fatawa ce ta malami da ya san abin da yake, yana daga cikin alaman a ce malami ya san abin da yake yi a ji yana ba da fatawa da cewa ban sani ba, kai ya zama malam komai da ruwanka, ko bai sani ba sai ya san yadda zai yi saka ya faɗi wani abu, sun makala li, sannan wata rana kuma sai ya ce da ni wani lokaci sai ya ce da ni fa inna hahuna rajulan ulida lahu ibnun makhtun, ya ce kaga a nan an samu wani mutum da aka haifa mishi ɗa da kaciyarsa, faghtamma li zalika ghamman shadidan, sai mutumin ya baƙin ciki tsananin baƙin ciki, fa qultu lahu sai na ce da shi idza kana allahu qad kafaka almu'na fama ghammuka bihadha, in ya zama Allah ya dauke maka wahalar yin kaciyar ne me naka na damuwa, intaha, maganar da ya dauko ta kare. Wa haddathani sahibuna Abu Abdullahi Muhammad ibn Uthman al-Khalili al-Muhaddith bi bayt al-Maqdis annahu wulida kadhalika, yace abokin mu dan uwan mu malam Abu Abdullahi Muhammad dan Uthman al-Khalili malamin hadisi na Baitul Maqdis, inji Ibn al-Qayyim ya bani labarin shi ma cewa da kaciye shi aka haife shi, wa anna ahlahu lam yakhsalu, kuma cewa iyayen shi basu mai kaciya ba, wan nasu yaqulna liman walida kadhalika khatanahu al-qamaru wa hadha min khurafatihi, Ibn al-Qayyim yake cewa mutane sun kasance suna faɗa cewa wanda duka ga an haife shi da kaciya to wata ne ya mai kaciya, khurafa ce wannan, labari ne irin na da da na yanzu, a jahiliya in aka haifi yaro cikin daren da yake da farin wata in ya zo da kaciya sai su ce watan ne ya mai kaciya, haka suke faɗa a jahiliya, khurafa ce daga cikin khurafufin Larabawa. A taƙaice wannan shine magana na farko cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaciyarsa, ya kawo mana wannan bayani ne a matsayin kawai wasu nukat, akwai su da dama maganganu ire-iren haka game da hukunce-hukuncen kaciya, in kaje karanta a cikin littafin nashi wancan Tufatul Wadud zaka ga ainihin wato bayanai akai har bayani game da hukuncin mutumin da ya musulunta babban mutum in ba shi da kaciya ya za a yi mun kai yake cewa abin da ya kamata ya sai a je a mai kaciya amma idan ya zama akwai wahala ba zai yi ba zai sha wahala in an ce za a yi mishi sai a bar shi haka amma dai asali shine a je a mai domin ga sayyidina Ibrahim alaihi salam shekara shi 80 ya je yawa kanshi da kuma aka ce da zartu bi qudumin duk da yake akwai ruwa ta zo da bi qudum tana nuna kaman sunan waje ne yayi kaciya a wani waje da ake ce ma qudum ko kuma bi qudumin da zartu to ko dai wanne ne ma shekara 80 ba kankanin shekaru bane a ce za a mutun kaciya a cikin su Allah ya shirye mu alqaul thani magana ta biyu annahu khutina sallallahu alaihi wasallam yawma shaqqa qalbuhu almalaikatu inda dhikrihi halima cewa an yi mishi kaciya ne ranar da mala'iku suka tsaga ainihin zuciyar shi din nan a wajen mai kiwon sa mai kula da shi ita ce Halimatu Sa'diya lokacin da mala'iku suka zo suka kama shi suka fada kirjin sa suka cire raban shedan hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim a cikin Sahih Bukhari to wasu suka ce a wannan ranar ne suka hada da aikin kaciya din suka mishi lokacin ya dan shekara 6 ko makamancin haka alqawlu thalisu anna jaddahu Abdul Muttalib khatanahu yawm as-sabi'i cewa kuma kakan shi magana ta uku cewa kakan shi Abdul Muttalib shine ya mishi kaciya ranar 7 wa sana'a lahu ma'adubatan ya ainihin kuma shirye walima ta yin wannan biki na sunan shi wa sammahu Muhammadan ya sa mishi suna Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Abu Umar ibn Abdul Barr ابن عبد البر النمري يتي وفي هذا الباب حديث مسند غريب a cikin wannan mas'ala akwai hadisi mai isnadi wanda yake bai tabbata ba haddathana hu ahmad ibn muhammad ibn ahmad qala haddathana muhammad ibn isa qala haddathana yahya ibn ayyub al-allaf qala haddathana muhammad ibn abi surri al-asqalani qala haddathana al-walid ibn muslim an shu'aib an ata'in al-khurasani an ikrima an ibn abbas ibnu abbas yake cewa anna abdul muttalib khatana annabiy sallallahu alaihi wasallam yawm as-sabi'i cewa abdul muttalib yayi ainihin yima sayyidina rasulullahi alaihi salatu wassalam kaciya ranar 7 waja'ala lahu ma'duba ya sanya aka yi mishi walima wa sammahu muhammada ya sa mishi suna muhammadu a kasa malan yace muhammad ibn abi surri qala abu hatim layyin al-hadith Muhammad ibn Abi Surri din can al-Asqalani mai riwaya daga Abul daga Al-Walid ibn Muslim yace malan Abu Hatim al-Razi yace hadisan shi masu rauni ne wa qala ibn Adi al-Jurdani yace kaseerul ghalat mutun ne mai yawan kuskure wal Walid ibn Muslim Walid dan Muslim kuwa wanda kowa ya san shi dama mudallisun mudallisi ne mutun ne mai magudi wa qad an ana gashi kuma yace an Shu'aib dama shi yana da mutadlisanci wanda yake ainihin mai matukar hadari fal khabaru la yasihu sumalan ardaud suka ce wannan isnadi ne wanda labarin bai inganta ba qala yahya ibn ayyuba talabtu hadha al haditha falam ajidhu inda ahadin min ahli al hadith mimman laqiyahu laqituhu illa inda ibn abi as-surri yace na laluba wannan hadisi inji yahya dan ayyubun al allaf wanda ke riwaya daga muhammad ibn abi as-surri din tunda ya san matsalar wannan malami yace na laluba wannan hadisi a gurin dukkanin malaman da na gamu da su ban same shi a gun kowa ba sai a gun wannan da'ifin malami mai suna Ibn Abi Surri wa qad waqa'at hadhihi almas'alatu bayna rajulaini fadilaini ce wannan mas'ala ta shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi mai kaciya ko da kaciyar shi aka ganshi ta zama rikici tsakanin wasu manyan malamai guda biyu inji Ibn al-Qayyim sannafa ahaduhuma musannafan fi annahu wulida makhtunan wani daya daga cikin siru ta littafi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi da kaciyar sa ne wa ajlaba fihi min al-ahadith allati la khitama laha wa lazima ya dinga kwararo hadisan da ba su da ainihin ba su da linzami ba su da ragama wato hadisi marasa inganci ya ta kwararo shirme iri daban-daban ya tabbatar da wannan magana wa huwa kamaluddin ibnu talha sunan malamin ke fa naqadahu alayhi kamaluddin ibn al-adim sai kuma wani mai suna Kamaluddin dan Adim yi mishi raddi wa bayyana fihi annahu sallallahu alaihi wasallama khutina ala adatil arab, ya bayyana cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi mishi kaciya bisa al'adar larabawa. Wa kana umumu hadhihi sunnati lil arab qatiba magniyan an naklin muayyan fiha wallahu ala, yace shaharan wannan al'ada a cikin larabawa ya wadatar daga a ce sai ainihin wato an zo ana bada labari a ciki. Wannan kuma shine sahihiyar magana, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi mishi kaciya ne bisa al'adar larabawa, da a ce wani abu ne daban da an ji labari, kasancewa an mishi kaciya yadda ake ma yayin larabawa abu ne da yake gama gari, ba a bukatar sai an bada labarin shi. Kamar yanzu ne a zo ana tarihin wani malami a ƙasar nan tamu ta Hausawa, sai a ce da yana yaro an taba mai kayan sallah, wannan karatu ne bai da wani alaka wannan, saboda dama ana yi ba wani abu ne wanda zai zama wata miza ba, kowa ana yi masa, inda ba a yi masa ne sai ya zama abin labari. Ina ba ta mun fahimci wannan, domin shi labari yawanci yakan taso ne daga abin da ya sabawa abin da ake gani yau da kullum. Jama'a mun gano wannan da kyau ko? A takaice wannan shine dangane da mas'ala ta kaciya, maganganu guda uku, amma maganar da tafi kusa da daidai ita ce cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an yi mishi kaciya ne kaman kowane da daga cikin ƴaƴan larabawa, dan al'ada ce da larabawa suka saba da ita daruruwan shekaru tun daga zamanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, haka suke yi har zuwa wannan zamani. Sannan kuma mu sani a yanzu cewa kaciya din nan shari'a ce ta ainihin musulunci, a dinga yi wa ƴaƴa mazan su da matan su, kuma ana yi musu ne ranar bakwai ga wata, ranar bakwai da haihuwar su, a samu ƙwararren wanzami wanda ya iya musamman na mata, saboda yana zuwa da matsaloli ga waɗanda ba su iya ba, duk da kururuwar da Turawa suke yi su da ƴan barandan su akan cewa a daina yau mata kaciya. To wannan ya shafi irin abin da ake ne a wasu ƙasashe na ainihin tsakiyar Afirka da gabashin Afirka, inda suke da mugayen al'adu na zaftare al'auran mata da sunan kaciya. Wannan ba daidai ba ne, amma wannan da ya tabbata a musulunci daidai ne, amma a samu ƙwararriya ko ƙwararren wanzami ko ma'aikacin asibiti wanda ya iya ya yi ma ainihin musamman dai mata, don nasu ba kaciya ne da ma'anar kaciya na yanke abu ba, dan wani ƙwarzani ne kawai ake cirewa. Wannan tabbatacce abu ne a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, tabbatacce abu ne a cikin addinin musulunci wallahu a'lam. Faslun fi ummahatihi sallallahu alaihi wasallama allati arda'ana, ga wani fasli kuma yana bayani akan su wane ne mahaifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar shayarwa, su waye uwayen shi ta hanyar shayarwa. Faminhunna suwaibatu maulatu abi lahabin, daga cikin su akwai suwaiba barariyar baiwa ta abu lahabi. Arba'athu ayyaman, ta shayar da manzo alaihi salatu wassalam na kwanaki. Wa arda'at ma'ahu aba salamata ibn abdullah ibn abdul asadi al-makhzumi bilabn ibnha masruh, ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da wani mutum mai suna abu salama abdullah ibn abdul asadi al-makhzumi dan kabilar banu makhzum bilabn ibnha masruh, a lokacin tana shayar da danta mai suna masruh, da haka tana da nono da yake kawo ruwa saboda tana jego, ta shayar da su daga wannan nono. A kasa malam yace ja'a fil bukhari, ya zo a cikin sahih bukhari cikin mujallad na 9 shafi na 124 fin nikahi, a cikin kitabun nikah, babu wa ummahatukum allati arda'anakum. Qala urwatu, urwa yace wa suwaibatu maulatun li abi lahab, suwaiba barariyar baiwa ce ta abu lahab. Wa kana abu lahabin ataqaha, abu lahabin ya kasance ya riga ya yanta ta. Fa arda'atin nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, ta shahid da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Falamma mata abu lahab, lokacin da abu lahab ya mutu, uriyahu ba'du ahli, sai aka nuna wa wani daga cikin mutanen gidan shi surar da abu lahab ya kasance a lahira cikin azaba. Allah ya tsare mu bi sharri haibatin, da yanayi mafi tsananin sharri ai su'u hali. Qala lahu, sai ya ce mishi ma zalakita, kai abu lahab me ka gamu da shi a lahira. Qala abu lahab, sai abu lahab ya ce lam alqa ba'dakum rakha'an ghayra anni suqitu fi hadhihi, yace wallahi ban gamu da wani abu mai dadi bayan ku ba, in banda dai an san mun ruwa na sha a cikin gidan wuta sakamakon wannan mata. Wa ashara ila naqratil lati tata ibhamihi, bi itaqati suwayba ya ainihin wato nuni zuwa ga abin da ke ƙasa ainihin zuwa ga ya nuni da ainihin dan ya dan shi cewa wannan mata yace saboda na yanta suwayba yancin nan da ya bawa suwayba ta shayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nono sai ya ci albarka wannan abin shine a cikin gidan wuta domin Abu Lahab dan wuta ne da nasa alqur'ani tabbat yada Abu Lahab bi Lahab wa tab to sai Allah ubangiji ya mishi wannan ainihin wato alfarma ta aka sa aka bashi ruwa ya sha a gidan wuta Allah ya tsare mu daga wuta wa arda'at ma'ahuma ammahu Hamza ibn Abdul Muttalib wa ikhtulifa fi islamiha wallahu a'lam yace kuma ta shayar tare da waɗannan guda biyu ma'ana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da ainihin wato wannan mutum mai suna Abdullah ibn Abdul Asad al-Makhzumi ta kuma shayar da babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Hamza dan Abdul Muttalib wa ikhtulifa fi islamiha akwai sabani game da shin suwayba din nan ta riski musulunci ta musulunta ko bata musulunta ba fallahu a'lam Allah shi sanin daidai inji malam Ibn Qayyim al-Jawziya Allah ya gafarta mishi thumma arda'at Halimatu Sa'diyya bilabn ibnha Abdullah akhi Unaysa ce sannan kuma sai Halima as-Sa'diyya yar kabilar Banu Sa'd ta shayar da ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallama da nonon da take shayar da danta mai suna Abdullah wanda dan uwa ne ga su Unaysa da Juzama dan uwa ne ga su wahiya Shayma ita ce ake ce ma ainihin Shayma'u aulad al-Harith ibn Abdul Uzza ibn Rifa'at as-Sa'di wanda suke ƴaƴa ne ga su wadancan ƴaƴa ne ga ainihin Harith dan Abdul Uzza dan Rifa'ata dan kabilar Banu Sa'd din wa ikhtulifa fi islami abawaihi min ar-raba'a an yi sabani game da shin wannan mata Halimatu Sa'diyya da kuma mijinta nan Al-Harith ibn Abdul Uzza shin sun musulunta ko basu musulunta ba fallahu a'lam malai ibn qayyim yake cewa Allah dai shi ya sani daidai wa arda'at ma'ahu ibn ammihi Aba Sufyan ibn Al-Harith ibn Abdul Muttalib sannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Halima ta shayar da Abu Sufyan dan Harith dan Abdul Muttalib Abu Sufyan babansa ainihin wato Muawiya kenan wa kana shadidal adawati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan mutumi a da ya kasance mai tsananin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma aslama amal fati wa hasuna islamu sannan kuma ya musulunta a shekarar fathu Makka ya kyautata musuluncin sa radiyallahu anhu wa arda wa kana ammuhu Hamzat mustardi'an fi bani Sa'd ibn Bakr hakanan kuma babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato Hamza dan Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda shi ma an rene shi a wannan kabila ta Banu Sa'd ibn Bakr fa arda'at ummuhu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai mahaifiyarsa mahaifiyar shi Hamza ta shayar da manzo sallallahu alaihi wasallama yauman na tsawon wuni guda wa huwa inda ummihi Halima a lokacin yana gurin uwarsa Halima fa kana Hamzatu radi'a Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama min jihatayni da haka Hamza ya kasance abokin shayarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta fuska biyu min jihati Suwayba ta bangaren Suwayba kamar yadda muka ji a can wa min jihati Sa'diyya da kuma ta bangaren wannan mata Halimatu Sa'diyya ina fata mun gane wannan faslun fi hawadinihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai kuma faslin da zai bayani akan masu reno waɗanda suka reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nani su suka kula da shi fa minhunna ummuhu aminatu bintu wahab ibn abd manaf ibn zuhra ibn kilab daga cikin wanda suka reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta farkon sai tace mahaifiyarsa aminatu yar wahab wahab dan abd manaf dan zuhra zuhra dan kilab wa minhunna Suwaybatu wa Halima wa Shayma ibnatuha yace ainihin wato daga cikin su kuma har ila yau akwai Suwayba waccan mata Suwayba da kuma Halimatu Sa'diyya dinta da yatta Shayma wato Juzama din kenan da yace wahiya Shayma ibnatuha yatta ta kasance wahiya ukhtuhu min ar-raba'a yar uwan manzon Allah ce ta hanyar shayarwa kanat tahdunuhu ma ummiha ta kasance tana taya uwarta rainan shi kamar yadda ka san idan mace tana da ɗa jariri takan baiwa yarta babba wata danyi shekaru tana taya ta reno tana rage mata aiki tana goya shi da makamancin haka to irin wannan ne yake faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan mata mai suna Shayba wa hiya allati qaddimat alayhi fi wadi hawazin fi wafdi hawazin ita ce wadda ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tawaga hawazinawa bayan yakin Hunain fa basata laha ridahu ya shimfada mata mayafinsa ta zauna akai wa ajlasaha alaihi ri'ayatan li haqqiha yazo ne da ita akan wannan mayafin nashi saboda kulawa da haƙin ta cewa ƴar uwarsa ce ta shayarwa kuma mai renan shi ce ta gabar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wafa'i da cika alƙawari ga jama'arsa wa minhunna al-fadilatul jalila ummu ayman baraka al-habashiyya daga cikin su ibnu al-qayyim yake cewa akwai babban macen nan mai daraja ummu ayman barakatu al-habashiyya wa kana warithaha min abihi ta kasance baiwa ce da ya gada daga mahaifinsa wa kana dayatahu kuma dama ita ce midwife wato ungozo ma wacce ta aifa wadda ta karba haihuwarsa wa zawwajaha min hibbihi zaid ibn thabit ya aurar da ita ga babban masoyinsa zaid dan thabit fa waladat lahu usama ita ce ta aifa usama da ake cewa hibbu ibn al-hibb kenan wa hiya allati dakhala alaiha abubakr wa umar ba'da mautin nabiy sallallahu alaihi wasallama wa hiya tabki mallan yace ita ce dai wannan mata wadda sayyidina abubakar da umar suka shiga gidanta bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hiya tabki alhalin tana kuka fa qala sai suka ce da ita ya umma ayman ma yubkiki suka ce me ke sa ki kuka ne fa ma indallahi khairul li rasulihi abunda ke wurin Allah ya ta alkhairi ga manzo sallallahu alaihi wasallama qalat sai ta ce inni la a'lamu anna ma indallahi khairul li rasulihi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne na sani cewa abunda ke wurin manzon gurin Allah yafi alkhairi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa inna ma abki lin qita'i khabari sama ina yin kuka ne saboda tsinkewar wahayi yanzu an daina yin wahayi shine nake yin kuka nake takaici fa hayyajatuhuma alal buka suma nan da nan sai ta zama ta motsa musu kukan su suka yi ta kuka fa bakaya suka yi ta kuka akhrajahu muslim a cikin lamba hadisi na 2454 fil fada'il babu min fada'ili ummu ayman to wannan ta daga cikin wanda suka reni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Haritha me nace Zaid ibn Haritha ne na faɗa ba kuskure na'am
dane da kuma ai man
dinna na'am na'am farai kuwa wannan haka yake ta girme su duka a shekaru faslun fi mab'athihi sallallahu alaihi wasallama wa awwalu ma nazala alaihi mallan yace ga wani fasli kuma bayani akan lokacin da aka fara aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wahayi da kuma menene farkon abin da aka sauka mishi ba'athahu Allahu ala ra'sil arba'in Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah ya bashi risala a kan shekaru 40 wahiya sinnul kamal dama shekaru 40 sune shekarun cikar ainihin hankali da girma kamar da Qur'ani ya faɗa falamma balaga ashiddahu wa balaga 40 sanata shekaru 40 shine cikar girman mutum wajen hankali da ainihin dattawa da girman shekarunsa qila an ce walaha tub'athur rusul a wannan shekarun ne ake aiko dukkanin annabawa wa amma ma yuzkaru anil masihi annahu rufi'a ila as-sama'i wa lahu 33 sana fa hadha la yu'rafu lahu atharun muttasilun yajibu al-masiru ilayhi amma abinda ake ambata wanda ya shahara cewa al-masihu isa dan maryamu alayhi salam an dauke shi zuwa sama alhalin shekarun 33 mallan yace wannan ba a san wani burbushin ilimi mai inganci da zai tabbatar da shi ba amma dai magana ce shahararriya a tarihi sai dai ba ta da isnadi zaka ji ta a ko ina ana karantawa ce cewa sanda aka dauke annabi Isa dan Maryamu alaihi salam zuwa sama shekarunsa 33 amma la yace babu isnadi tabbatacce ga wannan magana wallahu ta'ala a'lam wa awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min amri nubuwati ru'ya yace mun ji a baya cewa ar farkon al'amarin abinda aka fara yin manzon Allah daga al'amarin annabta shine mafarki fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falqis subhi ya kasance baya ganin wani mafarki sai mafarkin ya zo ya tabbata kamar fitowar asuba kila an ce wa kana zalika sittata ashhurin yayi watanni 6 yana ganin ire-iren waɗannan mafarki mafarkai wa mudatun nubuwa 23 sana alhalin shi ko tsawon annabtarsa shekaru 23 ne fadhil ru'ya juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa wallahu a'lam yace wannan mafarki wani yanki ne na 1 bisa 46 na ainihin annabta wallahu a'lam thumma akramahu Allah ta'ala bin nubuwa bayan waɗannan watanni da yana kallon mafarki mafarkin na tabbata sai Allah ya girmama shi ya bashi annabta faja'ahu al-malak sai mala'ika ya zo mishi wa huwa bi ghari hira'in yana cikin kogon hira inda yake tafiya yana yin wannan ta'abbudi wa kana yuhibbu al-khalwata fihi ya kasance yana kaunar yaje ya zauna shi kadai a wannan kogo fa awwalu ma unzila alayhi farkon abinda aka saukar masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda yayi halitta hadha qawlu aisha wal jumhur malan yace wannan ita ce maganar sayyidatina aisha radiyallahu anha da kuma daukacin malamai akhrajahu al bukhari a cikin mujallad na 8 shafi na 551 da 552 da kuma 553 fi tafsiri surati ikra bismi rabbikal ladhi khalaq da kuma a cikin badul wahyi babun kaifa kana badul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama da kuma a cikin al anbiya hadisul anbiya a cikin babun wadhkur fil kitabi musa wa fit ta'bir a kuma babun ainihin fasar mafarki babu awwalu ma budi bihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min ar-ru'ya as-saliha sanna al imam muslim shi ma ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin kitabul iman باب بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الترمذي اكن لمبا حديثي ن 3636 في المناقب باب اول ما بدا به الرؤيا باب بدا به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه ده كما امام احمد اكن مسند مجلد ن 6 شافي ن 153 ده كما شافي ن 232 دي ودانن وراران ده يتبتا cewa malamai sun fitar da wannan riwaya kenan ta cewa farkon abin da ya sauka na wahayi shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ayi biyar na farko wa qala jabir shi ko jabir sai ya ce awwalu ma unzila alayhi farkon abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhal mudaththir was sahihu qawlu aisha li wujuhin yace amma abin da yafi inganci shine maganar aisha radiyallahu anha ta fuskoki masu zuwa ahaduha fuska ta farko anna qawluhu ma ana biqari a cikin wacce kissa ta zuwan mala'ika da irin matsewar da mala'ika yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har su uku yana ce mishi ikra yana ce mishi ma ana biqari yi karatu sai ya ce ni ba mai karatu bane yi karatu ni ba mai karatu bane yi karatu ni ba mai karatu bane to wannan sarihun fi annahu lam yaqra qabla zalika shay'a wannan ya tabbatar da cewa bai karanta wani abu kafin nan ba da haka wannan shine farkon karatun shi shine farkon wahayi wasani abu na biyu da yake tabbatar da cewa magana Aisha ta fita Jabiru inganci al'amru bil qira'ati fit tartibi qabla al amr bil inzar in za a jeranta abubuwan da aka umarce shi da su umarnin da za a yi mishi cewa yayi karatu shi ya kamata ya fara zuwa kafin umarnin da za a yi mishi akan cewa yayi ma wani wa'azi sai an yi karatu ake yin wazi kaga ya ayyuhal mudaththir ta ce ta shi wazi ne daka ikra kuma ta ce yayi karatu ne to kenan umarni da karatu shike fara zuwa kafin umarni da ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir ko kafin ya tashi inzari sai yayi karatu wannan ma na tabbatar da cewa ikra ta rigayi ya ayyuhal mudaththir fa innahu idza qara'a fi nafsi, domin idan ya karatu a cikin ransa, anbara bima qara'ahu, sai ya ainihin wato yi wa'azi da abin da ya karanta. Fa amarahu bil qira'ati awwalan, shi sa aka umarce shi da ya fara yin karatu. Thumma bil inzari, sannan aka umarce shi da yayi wa'azi, yayi gargadi bima qara'ahu, da abin da ya karanta. Saniyan, a karo na biyu. Al-thalis, abu na uku, anna hadith Jabirin wa qawluhu awwalu ma unzila min al-Qur'an ya ayyuhal mudaththir, qawlu Jabirin, cewa a cikin hadisin Jabir dinnan wannan magana da aka faɗa cewa awwalu ma unzila min al-Qur'an magana Jabir ce, fatawar Jabir ce da kanshi. Wa Aisha, ita ko Aisha, akhbarat an khabarihi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi bidalika, ita ba da labarin cewa manzon Allah ne da kanshi yake faɗa cewa ga abin da ya faru. Amma waccan magana ce mawqufiya, Jabir ne ya faɗa ra'ayin sa. Ar-rabi'u, abu na hudu, anna haditha Jabirin da ihtajja bihi sarihun fi annahu qad taqaddama nuzulul malaki alayhi awwalan qabla nuzuli ya ayyuhal mudaththir, kuma ila yau hadisin na Jabiru shi da kanshi na tabbatar da cewa an samu zuwan mala'ika ga wannan manzo alayhi salatu wasalam kafin ya zo ya kawo mishi ya ayyuhal mudaththir. Fa innahu qala, domin a ciki ya ce, a cikin kissan saukar da ya ayyuhal mudaththir din ya ce, farafa'atu ra'si fa idhal malaku alladhi ja'ani bi Hira, da na daga kaina, domin yana tafiya ne a cikin anguwa a cikin Makka, sai ya ga kamar wani gajimare na rufe shi, ko sai ya ce da na daga kaina haka, sai na ga wannan mala'ikan da ya zo mana a kogon Hira, kenan ya taba zuwa mashi kafin lokacin kuma ya gane shi. Ba wannan bari karo na farko. Faraja'tu ila ahli fa qultu, sai na tafi na ruga da gudu gida wurin iyalaina, na ce musu, zammiluni wa dassiruni, kulullubeni ku na daidaye, kulullubeni a rufe ni da kyau. Fa anzalallahu, sai Allah ya saukar da ya ayyuhal mudaththir, wa qad akhbara anna al-malika alladhi ja'ahu bi Hira anzala alayhi iqra bismi rabbika alladhi khalaq, dama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bamu labarin cewa wancan mala'ikan da ya zo mishi a Hira ya zo ya bashi wahayi, ya aiko mishi, ya zo mishi da wahayin iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Fadalla hadithu Jabirin ala ta'akhkhuri nuzuli ya ayyuhal mudaththir, sai hadisin Jabiru da kanshi dinnan ya nuna cewa ya ayyuhal mudaththir ta zo ne a bayan saukar waccan ta farko. Wal hujjatu fi riwayati, hujja na cikin abin da ya ruwaito, la fi ra'ayhi, ba fahimtarsa ba, fahimtar sa ce waccan cewa awwalu ma unzila alayhi ya ayyuhal mudaththir, amma riwaya da ruwaito gata a cikin ta akwai fara'afatu ra'asi fa idhal malaku alladhi ja'ani biha, daka wannan abin da ya ruwaito manzon Allah ne da kanshi yake ba da labari shine hujja, ba wancan ra'ayin nashi ba. Wallahu alam. Dan haka kenan tabbatacciyar magana abin da ya fara sauka ga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine iqra bismi rabbika alladhi khalaq, wadannan ayoyi guda biyar na farkon wannan sura. Faslun fi tartibi da'awati wa laha maratib, yace faslin nan zai bayani ne akan jeran giyar wa'azi, ya manzo Allah ya jeranta matakan yin wa'azinsa wanda yana da matakai daban-daban. Al-martabatul ula an-nubuwa, mataki na farko shine aikan annabta, mala'ika da yazo yayi magana da shi, Allah ya aiko mala'ika yayi magana da shi, shine annabta kenan. As-saniya, mataki na biyu, inzaru ashiratihi al-aqrabina, wa'azin da yayiwa mazuwa kusancinsa, ƴan gidansu, dangin shi, ƙanne da yayi, mutanen ƙabilar su Banu Abdul Muttalib da makamantansu. As-salisa, mataki na uku, inzaru qaumihi, sai kuma wa'azin da yayi mutanen garin su sune Quraishawa, mutanen Makka. Ar-rabi'a, mataki na hudu, inzaru qaumin ma atahum min nadhirin min qablihi wa humul arabu qatiba, sai kuma gargadi da yayi mutanen da basu taba ganin wani annabi ba kafin shi, sune gabaki ɗaya Larabawa. Sai kuma al-khamisa, inzaru jami'in man balagathu da'awatuhu min al-jinn wal insi ila yawmiddin ila akhir ad-dahr, wa azida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na gargadi ga duk wani wanda labarin annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta iske shi, sawa'un dan adam ne ko ko aljani ne, tun daga wancan zamani da manzo Allah ya rayu har zuwa ƙarshen duniya, duk wanda labari ya iske shi to ba shi da wani uzuri sai ya yi imani. ina fata mun gane wannan. Faslun wa aqama sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da dhalika thalatha sinina yad'u ila Allah subhanahu mustakhfiyan. Bayan nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna shekara uku yana wa'azi a boye, yana boyewa sai ya amince da kai, ya tabbatar ba za ka kware mishi baya ba, ba za ka ci amana shi ba. Sannan ya gaya maka cikin zance mai dadi da nasiha, haka ya dinga gaya ma waɗannan mutane farko sa Abubakar da makamantansu a boye shekara uku yana yin wannan. Thumma nazala alaihi, sannan Allah ya soka mishi da fasda bima tu'mar wa'arid anil mushrikin, cewa kai yekuwa ka yayata abinda aka umurce ka na yin wa'azi cewa Allah ɗaya ne. Wa'arid anil mushrikin, ka fita batun mushrikai, ka daina ainihin daga musu kafa. To daga nan ne fa fa'alana sallallahu alaihi wasallama bid'awa, sai manzo Allah ya zo yayi shela, ya yayata da'awar shi, yayi ta a Ka'aba, yayi ta a cikin anguwanni, da inda ya ga taron mutane ya musu, idan an zo taron aikin haji yayi baya wasa da ainihin da'awarsa, daga nan baya boyeta. Wajahara qaumahu bil adawa, sannan yayi fito na fito da mutanansa masu bautar gumaka, masu kafirci da maguzanci daga cikin mutanansa, yayi fito na fito da su. Washtazzal adha alayhi wa alal muslimina, bala'i da mugunta da cin zali da zalunci yayi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sauran musulmai wanda suka bi shi, musamman wanda suke masu rauni, talakawa, bayi, mawali, marasa ƙarfi, sun sha wahala ƙwarai a cikin waɗannan shekaru. Hatta adina Allahu lahum bil hijratayn, har Allah subhanahu wa ta'ala ya musu umarni da su hijiran nan karo ɗaya da karo biyu da suka yi zuwa ƙasar Habasha. Ina fata mun gane wannan. Duk waɗannan fa jama'a kar mu manta, duka yana ta mana muqaddima ne kafin ya zo ya fara asalin abubuwan da zai yi na bayanai dangane da ainihin duk abin da ke da alaka da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu yana dan bin ru'usul aqlam ne na wato abu kaza da ya faru lokaci kaza lokaci kaza, yana mana kaman ainihin wato chronological arrangement ne na shekarun, an yi kaza shekara kaza, an yi kaza daga nan sai kaza sai kaza, in ya kai ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma zai fara mana magana akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da dukkanin abin da kake tsammanin za a yi magana akan shi. Ibnu Qayyim yayi tun daga ibadoji da mu'amaloli da zamantakewa da ainihin cin abinci da bacci da jana'iza da yaƙi da raba ganima da ƴan tabayi, komai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar, sai ya fitar maka da menene shiriyar manzon Allah, yaya kamata a yi shi a bisa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Faslun fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallama, malam yace ga wani fasli game da sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Wa kulluha nu'utun laysat a'laman, dukkanin sunayen yace siffofi ne, ba sunan yanka bane mahba, ba tsuran sunan yanka bane, wanda suke limujarrid ta'rif, wanda za a yi su kawai dan a ita dan a tantance mutum. Ma'ana abin da yake nufi shine akwai sunan yanka da ake sawa mutane wanda ba dole bane ya gaskata akan su, kawai sunan da aka ga dama aka sawa mutum ko waje ko gari shikenan ya zama sunan shi, ba dole bane ya zama da gaske haka sunan yake. Ta yiwa a sa mutum suna ya zama sunan baya gaskatuwa akan shi, to wannan shine alal. Amma na'at fa siffa ne wanda sai ta tabbata akan mutum sannan ake saka mishi, ma'ana za ka samu wani sunan shi, misali a ce sunan shi alim, misali sai zama kuma ba masani bane, ko sunan shi Ahmadu sai zama ba mai godiya bane, ko sunan shi ainihin Mustafa sai zama ba zababbe bane. Amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunayen nashi duka haka suke. Ina fata mun gane wannan. Sai malai ya ce bal asma'un mushtaqqatun min sifatin qa'imatin bihi tujibu lahul madha wal kamal, sunaye ne waɗanda aka tsakuro su daga wasu siffofi da suke tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda suka tabbatar da a yabe shi kuma a ce babba ne shi, cikakken mutum ne. Fa minha Muhammadu, daga cikin sunayen manzo alaihi salatu wassalam akwai Muhammad, wa huwa ashharuha, shine suna mafi shahara daga cikin sunayen shi. Wa bihi summiya fit taurati sarihan kama bayyanahu bil burhanil wadhih, yace wannan suna na Muhammadu haka Allah ya kiraye shi da shi a cikin at-taura, cikin Old Testament, sarihan haka yazo karara, kama bayyanahu bil burhanil wadhih, kamar yadda muka bayyana haka da hujjoji karara waɗanda suke sun fito da magana fili fi kitabi jila'il afhami fi fadli salati wassalami ala khairil anam a cikin littafin mu mai suna jila'ul afham fi fadli salati wassalami ala khairil anam yace wa huwa kitabun fard ibn al-qayyim yace wannan littafi ne tilo wanda babu irinsa fi ma'anahu game da abin da yake karantawa lam yusbaq ila mithlihi ba a gabace mu akan irin shi ba babu wanda ya riga mu yin irin shi fi kasarati fawaidihi wa ghazaratiha musamman ka kalli yawan fa'idar da ke cikin su cikin littafin da kuma ghazara wato yawa shi ma haila yawa ghazir shine yawa kaman yawa irin na ruwan sama ana yin shi mamaku bayyana fihi al-ahaditha al-waridata fi salati wassalamu alayhi mun yi bayani akan hadisan da suka zo game da yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati da sallama wa sahihiha min hasaniha muka bayyana wanne ne inganta daga wanda bai inganta daga hasan wa ma'aluliha da kuma wanda yake da illa wa bayyana ma fi ma'lumiha min al-ilali bayanan shafiyan wa bayyana ma fi ma'aluliha min al-ilali sannan waɗanda suke da illa din muka bayyana mecece illar dake cikin su bayanan shafiyan muka yi cikakken bayani thumma asraru hadhi ad-du'a wa sharafihi sannan muka bayyana sirrorin dake cikin addu'a da ake cewa Allahumma salli ala Muhammadin din da kuma darajar wannan addu'a wa mashtamala alaihi min al-hikami wal fawaid da abin da ke dauke a cikin wannan ainihin wato addu'a ta salati na daga hikimomi da fa'idoji thumma mawaqinus salati alaihi wa mahalliha da kuma wurare da lokutan da ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati thumma al-kalamu fi miqdaril wajibi minha da kuma bayani akan menene gurgurdan abin da yake dole akan mutun nayin salati wa ikhtilafi ahli al-ilm fihi da kuma sabanin da malaman ilimi suka yi malamai suka yi dangane da mafi karancin salatin da ya zama wajibi akan mutun wa tarjihir rajih da kuma bayani akan abin da yake shine yafi karfin hujja wa tazyifil muzayyaf da kuma bayyana maganar da bata da hujja wa makhbaru alkitabi fawqa wasfi yace abinda ke cikin littafin yafi karfin wannan abinda muke bada labari inji ibnu qayyim wannan shine littafin jilaul afham jama'a gashi Allah ku yatinawa mun ainihin wato nuna shi tun wancan lokaci da muke magana a cikin muqaddima dangane da littafin ibnu qayyim gashi littafin jilaul afham fi fadli salati wassalami ala khairil anam تأليف الإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 بعد المئة السابعة وأن تحقيق أن زيد بن أحمد النشيري كركشن وتوسف بشنا دكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد بكر أبو زيد بابا مالني الله يجزيك أنشي نغافرة من يبياني أن سلوك تندى ما Bakar yana da mashru'i da yayi aiki a kansa na ainihin wato tahqiqin littafin Ibn Qayyim shi da wani group na dalibai dalibai ne na Dirasat Ulia na postgraduate sun ta yin waɗannan ayyuka to daga ciki ne irin wannan ainihin wato wannan aiki da ka ganshi gashi kankami mai littafi babu shakka kamar yadda Ibn Qayyim faɗa wannan littafi ne mai matukar fa'ida da dimbin ilmomi na ainihin wato gaskiya irin ilimi na salaf a cikin shi babu shakka duk wanda ya karanta shi ko ya nazarin sa zai tabbatar da wannan magana da ake faɗa cewa littafi ne dake da ilmumin da gaske ne ba za ka same su a wani wuri ba sai a wajen kaman dabi'ar mafi yawan littafan waɗannan malamai sai Ibn Qayyim da sauran ƴan makaranta Ibn Taymiya galibin littafan su haka suke littafan ne suke dake da ilmumi waɗanda babu littafin da za ka samu ya maye gurbin su haka Allah ya musu wannan baiwa da wannan falala da wannan gamdakatar Allah ya kalli ayyukansu muna musu fatan alkhairin cewa Allah ya karba ayyukansu Allah ya ba su dace game da irin ayyukan da suke na alkhairi shi sa littafansu suka zama bai yiwuwa yanzu a wannan zamanin ka samu duk wata tawaga ta mutane a kowane gari ne ko kowace ƙasa matukar dai mutanen nan suna cewa suna karatu ne ko suna nazari ne ko suna karantar da ilmomin sunna ne to ba su iya wadatuwa daga littafin wannan makaranta ta Ibn Taymiya bai taɓa yiwuwa sai dai in wani abu can daban suke ko kuma ƴan islamiyya ne masu koyanta da baki amma indai karatu ake da nazari da bincike da karantar da al'umma ilmomi na gaskiya ilmomi na salaf to bai yuwa a wadatu daga litafan sai ibnu taymiya sai ibnu al-qayyim sai ibnu abdul hadi sai zahabi sai ainihin mizzi sai ibnu kathirin da ire-iren su waɗannan nukhba daga cikin malamai waɗanda suka raya ilimi a karni na 7 zuwa na 8 Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama da kaga mu a wannan makarata mai albarka daru hadisi salafiya muke kantar da waɗannan litafai kamar yadda malamin mu Malal Albani Allah ya ji kansu da gafara ya dora mu akan wannan turba da tattafan si ibn al-qayyim da si ibn taymiya ba za a gushe ba ana kantar da su a wannan makaranta insha Allah Allah ya shirar da mu wal maqsudu an ismuhu muhammad fi at-taurati sariha bayan wannan dan gajeren sakin layi sai ya ce abun nufi manufa dai ita ce kawai cewa ka gane cewa sunan muhammadu alayhi salatu wassalam yazo haka karara a cikin at-taura bima yuwafiqu alayhi kullu alimin min mu'mini ahli kitab ga abinda zai zama duk wani malami mai imani daga cikin ahli kitabi zai yarda da cewa lalle haka yake ba zai karyata ba wa minha ahmad daga cikin sunayen nashi har ila yau akwai ahmad wa huwa al-ismu alladhi sammahu bihi al-masih shine sunan da isa al-masihu ya kiraye shi wa rasulun ya'ti min ba'di ismihi ahmad lisirrin dhakarnahu fi dhalika al-kitab yace akwai sirrin da muka ambata menene sirrin da yasa isa shi kuma ya kira shi da suna ahmad dina nan a cikin wannan jama'a har ma'ana shi kanshi salatin gaba ma'anan menene ma'anan allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin suwa ne ne ma tukunna ali muhammad me yasa aka kira su da suna al musamman ga mutumin da zai magana akan suwaye ali muhammad bai kamata da yi nazari a cikin tafin nan ba da zaka duk sai ya wargaje gaba ɗaya irin maganganun banza da in shiya suke game da cewa ali muhammad sune kai waɗannan ashabul kisa su hududin nan zaka ji maganganu ilmi da kuma hujja kamar yadda kake jin shi a nan maganganu ne ake yin su hujja ne qur'ani sunna bisa fahimtar magabata babu shakka ibnu qayyim yayi aiki na azu a gani a wannan littafi irin wannan zaka ga kamar yadda muka nuna ran nan yana da irin haka yafi guda 30 irin waɗannan ayyuka kaga a yanzu idan kai wannan sai a ce kai PhD sai a baka PhD kai ta sakama wai kai wani babban malami ne inda zaka samu kuma duka kofi ne ba akwai bo nan a dan iya jejjerawa ne kawai ka dan sirka nan kai copy and paste nan ka dan juya shi nan haka ka dan yi naka ɗan dabarun shikenan a zo a duduba a ce to ba kome yayi je ka gyara shikenan sai a ce ka zama doctor sai kai ta alfari din da ka tambaye ka sunanka ba za ka yi faɗan sunanka da babanka ya sa maka ba sai ka ce doctor wa ne ka san boko ba tawalu a cikin shi san ba tawalu ba za ka taɓa jin an ce wani ya sunanka ya ce sunana alarmawa ne ba ko sunana sheik wa ne ana faɗan haka zai wuya amma dan boko da an ce ya sunanka sai ya ce engineer ko barista ko siyasan da siyasa ka dai lakabin da ake saka mushi ba zai ce sunana Muhammadu Kabiru ba kawai dole sai ya saka da lakabi wani ma an ba kiyashi lakabin ba sai ya ga kamar ana mushi hasada ne da gaba da keta sai ka ji wani bai so ya kira da mukamin da Allah ya bani wannan duka boko ne kawai ba a gina shi akan tawalu ba na'am eh hada ta hakikin hada kuma yanayin bugun ai ta hakikin ba wai ya cinye littafin bane in ka gani yanayin bugun ne babban baki ne da kuma takarda tana da kauri sannan kuma akwai bayanai sosai a kasan ta hakikin wancan da kake gani dan karami haka dan sihiri tsuran matanin ne kawai aka tafsata yes amma wannan saboda aikin da aka mishi din ne babu shakka na'am Allah ya shirar da mu sai ce wa minha ahmadu wa huwa al-ismu alladhi sammahu bihi al-masihu lisirrin dhakarnahu fi dhalika al-kitab wa minha daga cikin sunayen manzo sallallahu alaihi wasallama akwai al-mutawakkil akwai kuma wa minha al-mahi wal-hashir wal-aqib والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة والفاتح والأمين ديكو دنن سونايي ني wanda suka tabbatar da siffofi tabbatattu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almutawakkilu mai dogaro akan Allah almahi mai ainihin share kafirci daga bayan ƙasa alhashiru wanda Allah ya tashe shi na farko alaqibu manzo na ƙarshe almuqaffi manzo da yazo a ƙarshen manzanni nabiyyu tauba manzon da Allah ya kawo shi dan ya yafe mutane nabiyyu rahma manzo wanda Allah ya kawo shi dan ya yi mutane rahama nabiyul malhama manzo wanda yake da labarai masu ban sha'awa alfatihu manzo wanda yake da babudin alheri alaminu manzo amintaccen Allah amintacce a cikin mutane kaga duk wannan siffofi ne tabbatattu gare shi ba wai sunaye bane kadai irin sunayen mu shine bambancin alami din da na'at ba wai sunaye bane kadai irin sunan zaga mutun da suna sunan bai gargatuwa akan shi ko da aka samu shi ba haka bane to wannan alami ne kawai mun gane wayul haqu bi hadhihi al-asma'i ash-shahidu wal-mubashshiru wal-bashiru wan-nadhiru wal-qasimu wad-dhuhuku wal-qattal wa abdullah wassara wassirajul munir wa sayyidu waladi adam wa sahibu liwa'il hamdi wa sahibu al-maqamil mahmudi wa ghayr dhalika min al-asma' yace zaka iya ka jona da wadannan sunayen ka kara sunayen ash-shahid wanda zai zama shaida ga al'ummar shi ranar al-qiyama cewa lalle abinda suka bada shaida akan sauran annabawa gaskiya ne wal mubashshir wanda yazo da bishara ta ainihin aljanna da ni'ima wal bashir shi ma ana shi da wancan wan nadhiru mai gargadi game da wuta wal qasim mai raba gaskiya da ƙarya wad dhuhuku mai murmushi wal qattal mai kashe kafirci wa abdullahi bawan Allah manzo Allah yace ya fusan wannan sunan daga fe da kowane suna a cikin sunan da kiran shi wanda Allah ke kiran shi da shi was sirajul munir fitila mai haske wa sayyidu waladi adam shugaban ƴaƴan adam wa sahibul wa'il hamdi ma'abocin tutar godiya ranar alkiyama wa sahibul maqamil mahmudi ma'abocin wurin tsayuwa abun yabo din nan a ranar alkiyama wa ghayr dhalika min al-asma'i yace da sunaye waɗanda ba waɗannan ba da yawa li anna asma'ahu idha kanat awsafu madhin falahu min kulli wasfin ismun domin sunayen shi idan mun ce siffofi ne na yabo to yana da siffar yana da suna daga kowace siffa kenan kenan zaka iya fadan sunaye daruruwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kai itlaqin wannan magana lakin yambagi an yufarraqa bainal wasfil mukhtass bihi aw al-ghalib alayhi amma ya zama dole yana da kyau a rarraba tsakanin siffar da take shi kadai kadaita da ita ko kuma wanda shine yayi galaba akan ta wa yushtaqqu lahu min husmun sai a kirkiro min suna daga wannan wa bainal wasfil mushtarak a bambance tsakanin wadancan da kuma siffa wanda yake shi yana da ita wasu ma suna da ita fala yakunu lahu min husmun yakhussu sai zama irin wannan siffa babu wani suna da zai kebance shi da ita akwai siffar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ita wani ma kuma yana da ita to ba sai an mishi suna daga wannan ba dan baya nuna bambanci ko wani miza akan wani qala jubair ibn mut'im samma lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu asma'an jubair ibn mut'im sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana sunayensa fa qala yace ana muhammadun wa ana ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya wal aqibu alladhi laysa ba'dahu nabiyyun yace ni ne muhammadu ni ne ahmadu ni ne al-mahi alladhi yamhullahu bi al-kufra wanda Allah zai goge kafirci ta hanya ta wa ana al-hashir ni ne al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya wanda za a tashi mutane ranar kiyama a kafata na riga su fitowa ina tsaye su kuma su tashi a gindin kafata wal aqibu ni ne na karshe alladhi laysa ba'dahu nabiyyun wanda babu wani annabi a bayan sa wannan hadisi bukhari ya fitar da shi mala yace a cikin mujallal 8 shafi na 492 na fatuhul bari kenan fi tafsir suwat safi wa fil anbiya da kuma cikin kitabu ahadith al anbiya babu ma jaa fi asma'in nabiy sallallahu alaihi wasallama da kuma cikin sayyid muslim a cikin lamba hadisi na 2354 da kuma fil fada'il kenan babun fi asma'ihi sallallahu alaihi wasallama sai kuma tirmidhi a cikin lamba ta 2842 a cikin babu a cikin kitabul adab babu ma jaa fi asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma al-imamu ahmad a cikin musnad mujallad nahu shafi na 80 da 81 da 84 min hadisi jubair ibn mut'im wa qawluhu fi akhir al-hadith alladhi laysa ba'dahu nabiyyun tafsirun lil-aqib min ba'd ar-riwayat wannan fassara ce daga wani mai riwaya alladhi laysa ba'dahu nabiyyun dinna ma'ana idraji ne kenan wani mai riwaya ne yayi wannan idrajin fa fi muslimin wa ahmadu qala ma'mar a cikin riwayar muslim da ahmad ma'mar mai riwaya yace qultu liz-zuhri mal aqib menene al-aqib qala alladhi laysa ba'dahu nabiyyun wa fi riwayatin ukhra inda muslimin wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu ahadu wa inda tirmidhi wa ana al-aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun wanzur al-fatha ka duba fatuhul bari mujallad na 6 shafi na 406 ma'ana dama daga cikin hanyar da ake gane idraji shine zama yazo ta wata riwaya tasrihan cewa fassara wani ne kamar yadda anan muka ji gashi ma'mar ya tambayi al-imam az-zuhri menene ma'anan al-aqib zuhri ya fassara masa da cewa alladhi laysa ba'dahu nabiyyun ibn al-qayyim a cikin littafin tuhfatul wadud yayi hujja da wannan hadisi akan halaccin sanyawa mutun suna fiye da daya a ran da aka zo mishi suna bayan an haife shi jinjiri za a yi sa mishi suna guda biyu guda uku guda biyar abinda ya sawaka saboda gashi karara daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka ibn al-qayyim yace za ka ga ƴan ummu yarbawa suna yin wannan za ka ji yaro daya da suna takwas a mu yanzu in kai haka a cikin hausawa da fulani sai zama abin magana amma dai ya halasta in kana da wasu sunaye da yawa da kake so ka sa ma danka kuma kaga ya dace ka sa mai ba za ka iya jira sai haifu wasu ba duk sai ka same su kace sunan shi Muhammad sunan shi Albani sunan shi Muhsin sunan shi Uzairu duk kace duka sunayen shi ne ya halasta ina ba ta mun gane wannan me ya hujja wannan hadisi haka ibn al-qayyim yace wallahu ta'ala a'lam wa asma'uhu naw'ani ce sunayen shi nau'o'i ne guda biyu ahaduhuma khasul la yusharikuhu fihi ghayruhu min ar-rusul akwai sunayen da suka keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu wani manzo da ya tarayya da shi a cikin su ka Muhammadin wa Ahmada wal Aqibi wal Hashiri wal Mukaffi wa Nabiyil Malhama duka waɗannan sunayen ya keɓanta da su banda sauran manzanni wasani nau'i na biyu ma yusharikuhu fi ma'anahu ghayruhu min ar-rusul akwai sunayen da ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma akwai manzannin da suka yi tarayya da shi ga waɗannan sunaye walakin lahu minhu kamalu sai dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da siffan cika na wannan suna wa huwa muktasun bi kamalihi duna aslihi sai dai ma yake banta da wannan cikan banda asalin sunan yayi tarayya da su a asalin sunan amma ya dara su a cikan ma'anar sunan ka rasulullahi kaga rasulullahi isa rasulullahi ne musa rasulullahi ne da aka sun yi tarayya da manzo sallallahu alaihi wasallama da musa da isa wajen kasancewa su manzannin Allah sannan ya dara musu a wajen cewa manzantakar shi ta dara ta su daraja shine shi an aiko shi zuwa ga dukkanin duniya ne mutane da aljanu gaba daya kuma risalar shi baqiya ce ilal abad kuma cewa shi kanshi annabi musa da zai rayu a wannan zamanin ma wasi'ahu illa hadhihi risala kaga ta inda ya dara din kenan ko haka nan wa nabiyuhu haka in an ce mishi nabiyullah kaga yunusa nabiyullahi ne hudu nabiyullahi ne salihu nabiyullahi ne amma nabiyantakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dara ta wadancan saboda darajar shi a wajen Allah ta dara ta su wa abduhu haka abdullahi isa abdullahi ne musa alaihi salam abdullahi ne sannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ma abdullahi ne sun yi tarayya asali ya dara su a cikin ainihin kamala haka ash-shahid wal mubashshir wan nadhir wa nabiyur rahma wa nabiyut tauba dukkanin manzannin suna da wannan sura wannan siffa fi asliha amma manzo sallallahu alaihi wasallama ya dara su ne fi kamaliha kamar yadda muka yi bayani wa amma in ja'ala lahu min kulli wasfin min awsafi ismun yace amma in kace bari ka sanya wa kowane siffa daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna tajawazat asma'uhu al-mi'atayn to zaka iya kawo suna da suka dara a 200 na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasadiki wal mastuqi war ra'ufur rahim ila amsal zalika shi sunan shi mai gaskiya abin gaskatawa mai tausayi mai jin kai da ire-iren su wa fi hadha qala man qala minan nas daga nan ne waɗanda suke fada daga cikin mutane suke cewa inna lillahi alfasmin walin nabi sallallahu alaihi wasallam alfasmin qalahu abul khattab ibn dihya wa maqsuduhu al-awsaf daga nan ne aka samu wasu malamai suka ce Allah yana da suna dubu manzon shi ma sallallahu alaihi wasallam yana da suna dubu yace maqsudun wannan sai dai a ce sifofi amma ba dai sunaye ba waye faɗi wannan magana shine wani malami mai suna abul khattab ibn dihya gashi a kasa malai yace huwa umaru ibn al-hasan ibn ali ibn muhammadin abul khattab umar dan hasan dan ali dan muhammad mai alkunya da baban khattab ibn dihya al-kalbi jikan dihyatul kalbi an haife shi hijira na da shekara 544 ya rasu hijira shekara 630 da ainihin uku kwatankwacin shekara 803 kenan yau da rasuwarsa adibun mu'arrikhun hafizun malamin adab malamin tarihi hafizun lil hadith masanin hadisi min ahli bilinsiya bil andalus mutumin kasar valencia har yanzu sunan garin kenan valencia bil andalus a ainihin kasar andalus wali yaqaba adaniya yayi alƙalanci a wani gari mai suna daniya a nan kasar andalus warhala ila marakish yayi kaura ya kuma kasar maroko wa sham kuma ya shiga kasar sham wal iraq haka ya shiga kasar iraki wa khurasan wastaqarra bi misr daga baya yazo ya zauna ya tabbata a kasar misra wa kana kaseeral waqi'ati fil ulama'i wal a'imma ya kasance mutum ne mai yawan aukawa da ainihin raddi akan malamai da limamai fa'arada ba'du mu'asirihi an kalami wannan yasa wasu daga cikin mutanen da suke zamanin da shi sai suka kauda kai daga maganganun shi suka ki sauraron ilimin sa wa kadzabuhu fi intisabihi ila dihya har ma suka ƙaryata shi cewa ƙarya yake yi shi ba jikan dihyatul kalbi ne sahabban nan kyakkyawa ba wa qalu suka ce inna dihyatul kalbi lam yu'aqib suka ce aidiyatul kalbi ma suwa iya sanin shi bashi da jikoki bai bar baya ba wallahu alam wa hajahu ash-sha'iru ibn innin akwai wani mawaki mutumin kasar andalus mai suna ibn innin yayi ma wannan malamin zambo a waka tufiya bil qahira malamin nan abul khattab ya rasu a kasar al qahira min tasanifihi daga cikin littafan shi akwai al mutarrib min ash'ari ahli al maghrib da kuma al ayatul bayyinat da nihayatul sul fi khasa'is ar-rasul da kuma at-tahrir fi maulid as-sirad al-munir wa ghayriha da wasu tafandi wallahu a'lam to wannan malami dai maganar da ya faɗa kenan akwai ainihin wato faɗaɗa magana dangane da haka da yace za a samu suna 2000 shine ibn al-qayyim yayi tawjihi cewa to sai dai yana nufin siffofi amma ba dai sunaye ba za a samu suna na yanka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga Allah madaukakin sarki guda 2000 babu wannan bisa abinda ilmi ya bayyana amma siffofi ba za a iya samun adadi mai yawa wanda zai iya kaiwa haka ko kuma ya ainihin kusa da haka wannan duk in ka dauki duk wata siffa ka ishtikakin suna daga gare ta zaka samu haka sai dai game da Allah subhanahu wataala sunayen Allah tauqifiya ne baka kallon aikin Allah kawai ka kirkiro mai suna daga wannan siffa babi na sifat shine yake da fadi wajen iya bayani amma babi na asma to wannan tauqifi ne ba a sanya wa Allah suna sai sunan da ya sanya wa kanshi da kanshi ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da labarin cewa ga suna daga cikin sunayen Allah baka daukan wani aiki na Allah kawai ka kirkira mishi suna daga gare shi wannan bai tabbata ba karanta littafin qawaidul musla na ainihin ibn al-usaymin ina fata mun gane wannan sai malam yace faslun fi sharhi ma'ani asma'ihi sallallahu alaihi wasallama ba ne mutum shiga kuma wani fasli zai maka sharhi akan me ma'anar sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me ma'anar amma muhammadun fa huwa ismu maf'ul ce shi dai muhammadu to ismu maf'ul ne ma'ana mushtaqi ne wanda yake babi na ismu maf'ul a cikin sarfu na larabci ismu maf'ul shine suna wanda ake ishtiqaqin shi a wazani na ainihin auzan na maf'uliyya objective dan ya nuna inda aiki ya fada ko wanda aiki ya fada kanshi min hamida lafazin fi'ilin shine hamida maksurul aini kenan mai ainin da kasara hamida ala wazni fa'ila fa huwa muhammadun kagan kace fa'ila shine hamida shine fi'il din yahmadu shine ainihin mudari'in sa ahmadu muhammadu wa idha kana kaseer al khisal idha kana kaseer al khisal lati yuhmadu alaiha ana ce mutum muhammadu ne in ya zama yana da yawan halayen da ake gode mishi akan su hamida ya gode yahmadu yana godewa ahmadu mai godewa muhammadu wanda aka gode mishi wanda aka yaba mishi mun gane shayabo sha godiya abun ayo a gode masa saboda yana da halaye da yawa na kirki shine ma'anar Muhammad din walizalika kana ablaga min mahmudin da haka Muhammadu mai tad'ifi din nan Muhammad yafi kaiwa matuƙa fiye da Mahmudu wanda yake ala wazinin maf'ulu wanda wazinin maf'ul kuma shine ummul auzan a cikin babi na ainihin auzan na na siga ta maf'uliya din kamar yanda fa'il shine ummul auzan a cikin siyag na ismul fa'il in za a yi cikin ismul fa'il asali ya kamata da ma ala sigati fa'il din haka ismul maf'ul asali ala sigati maf'ul to amma waɗannan ba siyag ne da suke mutarra ba wanda ko ina su ne ba ana samun siyag waɗanda suke juz'iyya suke rassa daga waɗannan daga ciki akwai wannan siga ta muhammadu shine mufa'alu kenan sai ce fa inna mahmudan kaga shi mahmudu min athulasiyil mujarrad siga ce ta ismul maf'ul wanda ake dauko shi daga suna daga fi'ili thulasi mai kwar uku mujarrad wanda yake ya tsareti daga wani kari kamar da zaka ce kataba katibun maktubun ka kataba thulasi ne lafazi ne mai harafi guda uku babu wani ƙari to an zo za a ce ismul fa'il din shi katib ismul maf'ul din shi kuma maf'ulu maktubu kenan yace to wannan daga irin wannan sigan ne wa muhammadu shi ko muhammad min al muda'af lil mubalaga shi kuma an ciro shi ne daga muda'af wanda aka yi mishi ainihin rubanye rubanyen wasali daga hammada muhammad hammada ya yayyabe shi ya yabe shi da yawa fa huwa muhammad shi abun yabo ne da yawa mun gane fa huwa alladhi yuhmadu akthar mimma yuhmadu ghayruhu min albashar muhammad ma'anar shi wanda ake yaban shi fiye da duk wani mutum wanda ba shi ba wali hadha dan haka ne wallahu a'lam Allah shi fa sanin gaskiya summiya bihi fit tawrah aka kira shi da wannan suna a cikin at-taura li kasaratil khisalil mahmud la si wasifa biha huwa wa dinuhu wa ummatuhu fi at-taura saboda yawan siffofi na godiya na yabo wadanda aka siffanta shi manzon da su aka siffanta addinin sa da su aka siffanta al'ummar sa da su a cikin at-taura a cikin at-taura akwai labari na siffanta al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallama siffantawa wanda take cike da siffofi na yabo to dan haka kaga ya dace kenan a kira shi da suna Muhammad a cikin at-taura wallahu alam hatta tamanna Musa alaihi salatu wassalam an yakuna minhum siffantawa da sa annabi Musa fa ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli yayi fatan ina shi ma da mabiyi ne ga wannan addini kuma a ce shugaban ƙasa ne ya ga wata ƙasa ta fita shi ƙasa kyau da daɗi da ainihin zaman lafiya da alheri sai ya fatan ina ma a cire shi daga muƙamin shugaban ƙasa a wannan ƙasa ya koma talaka ya zauna a wata ƙasa wannan ɗan ƙanƙanin misali kenan mun gane wannan da kyau ko wa qad ataina ala hadha al ma'ana bi shawahida bi shawahidihi hunaka ce a can a littafin nan jilawul afham mun kawo bayani akan wannan ma'ana da hujjojinta wa bayyana gharda abul qasim as-suhaili haisu ja'ala al-amr bil aks wa anna ismuhu fil tawrat ahmad yace kuma muka bayyana kuskuren malam Abul Qasim Suhaili wanda ya sa abin ya zama sama a ƙasa yace wai sunan manzon Allah a cikin At-Tawra Ahmad wannan malam Qasim Suhaili gashi a ƙasa malam yake cewa huwa Abul Qasim Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ahmad al-Khaf'ani al-Andalusi mutumin ƙasar Andalus ne As-Suhaili al-Maliki mutumin ƙasar Malika an haife shi hijira da shekara 508 sannan ya rasu hijira shekara 581 kwatankwacin shekara 800 kenan yau da 55 insha Allah da rasuwarsa hafidun alimun bil lugati was siyar babban malami ne mahaddaci na hadisi masanin lugha da tarihi wulida fi Malika an haife shi a garin Malika wa amiya wa umruhu 17 sanatan ya makance yana dan shekara 17 wana baga kuma ya kware yayi fuciya ilimi fattasala khabaruhu bi sahibi Marakish labarin shi ya kai gun sarkin Maroko fatalabahu ilaiha ya neme shi da yaje can inda yake wa akramahu ya girmama shi fa qama yusannifu kutubahu ila an tufi biha ya zauna can yana ta rubuce har zuwa rasuwarsa nisbatuhu ila Suhail min qura Malika ana danganta shi zuwa ga wani gari ne kauye daga cikin kauyukan kasar Malika ta cikin Andalus mai suna Suhail wa huwa sahibul abiyat allati matla'uha shine yayi waka da take da farkon ta yake cewa ya manyara ma fi damiri wa yasma'u antal mu'iddu likulli man yatawaqqa'u ya Allah wanda yake ganin abin da ke cikin zuciya kuma yake jin duk wani roko da bawa yake yi antal mu'iddu kai ne kake tanadi likulli ma yatawaqqa'u ga duk abin da ake sare kake ba da duk wani abu da ake nema min kutubihi daga cikin littafin malam al-Imam Suhaili dinnan akwai littafin ar-Rawd al-Anis fi sharh as-sirah an-nabawiyya li ibn Hisham kuna nan da shi ana ar-Rawd al-Anis sharhin sira ta ibn Hisham da littafin al-Idah wa at-Tabyin lima ubhima min tafsir al-kitab al-mubin tafsiri ne na al-Qur'ani mai girma wani ta'iji al-fikr wa ghairiha da wasu su babban malami to sai kuskure Allah ya gafarta mishi wajen wannan ainihin canji da yayi ya dauko magana injila yace ita ce ta cikin at-taura ibn qayyim ya mishi ainihin raddi a cikin wannan littafi to kaji wannan shine bayani game da ma'anar sunan Muhammad ismul maf'ul ne wanda yake nuna mubalaga wajen yabo mun gane wannan ko wa amma Ahmad shi ko Ahmad fa huwa ismun ala zinati af'ala at-tafdil shi kuma ya zo ne a cikin ainihin ma'aunin lafazin af'al na tafdil akwai lafazin af'ala mafi iya kaza kamar gashi nan ma afama asbarahum asbara daga sabir asbar haka to a'lam da ashqa da atqa da akbar da ahsan duka waɗannan ala wazni af'al ne li tafdil wanda yake nuna comparative wana yafi wani to haka Ahmad yake abinda yasa yake zama mamnu'un min as-sarfi saboda ya zo da wazanin fi'ili shi yasa kaji za a ce an ahmada saboda Ahmad Ahmad kuma ɗaya yake da fi'ili mudari'i na hamida yahmadu ahmadu ahmadu in ka saka mishi alhamza ta mutakallim ahmadu ina yabo ahmada mun gane ahmaduhu ina yaba masa to wancan kuma ahmada mafi cancantan yabo min ghairihi kenan mun gane kamar da aka ce ahsanu min ghairihi a asannu min akhihi a alamu min sahibihi to wannan kuma ahmadu ai ahmadu min ghairihi ai ahaqqu bil hamdi min ghairihi mafi cancantan yabo fiye da waninsa shine ma'anar shi mushtaqqun aidan min alhamdi shi ma an kirkiro shi ne daga ainihin an tsakuro shi ne daga lafazin alham wa qad ikhtalafa an-nasu fihi hal huwa bi ma'ana fa'il aw maf'ul to mutane sun yi sabani mutane anan malamai yake nufi ba mutane ga magarba malamai sun yi sabani game da shin wannan ismul fa'il ne ko ismul maf'ul shin ahmadu anan bi ma'ana fa'ilul hamdi ko ku ahmad bi ma'ana maf'ulul hamdi shine wanda yake yabo ga Allah wanda yafi kowa iya yabo ga Allah ko ko wanda yafi shan yabon mutane da yabon Allah mun gane fa qalat ta'ifa wasu ainihin malamai suka ce ko bi ma'an al-fa'il shi ma'anar sa anan ma'aikacin yabon ai hamduhu lillahi aktharu min hamdi ghairihi law yabon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa Allah yafi yabon da wani shi ke wa Allah fa ma'anahu ahmadul hamidina li rabbih bisa haka shine wanda yafi kowa yabawa Allah warajjahu hadha alqawla bi anna qiyas af'al at-tafdil an yusaga min fi'il al-fa'il suka yi kokarin nuna cewa wannan magana tafi inganci ne saboda qiyasin da ake yi wajen tsaga suna na ismul fa'il na ismul la na lafazin at-tafdil na af'al at-tafdil to ana yin shi ne dan nuna fa'iliya ma'ana duk sanda kaga an ce a'lam ko atqa ko akthar ana nufin shine ke yin aikin ba aikin ne ke fadawa kanshi ba shike yin aikin ilimi fiye da na wancan ba aikin ilimi ne ke zuwa kanshi fiye da wancan ba shine ma'anar cewa an yusaga min fi'il fa'il la min fi'il waqi'i 'ala maf'uli ba daga aikin abin da ke fadawa kan maf'uli ba qalu suka ce wa li hadha la yuqal dan haka ba a cewa ma adraba zaidan wala zaidun adrib adraba min amr bi itibari ad-darb al-waqi' alayhi ba a cewa ma adraba zaidan me ya kai zaidu shan duka ko kuma a ce zaidu adraba min amru zaidu ya fi amru shan duka kaga adraba ala wazin af'ala to ba a cewa haka domin ya kamata ne ya zama zaidu din inda shi fa'ili ne sanan za a amfani da adrabu din wala ma ashrabahu lil ma ba a cewa kuma waye kai shi shan ruwa wala akaluhu lil khubzi ko waye kai shi cin ainihin wato waina ko gurasa wa nahuhu da makamancin sa wa qalu suka ce li anna af'ala at-tafdil wa fi'l at-ta'ajjub saboda da af'ala at-tafdil da kuma fi'l at-ta'ajjub wanda yake zuwa shi ma kan wazanin ta inna ma yusaghani ana kera su ne min al-fi'l al-lazim daga fi'li wanda yake ainihin lazimi wanda baya ta'adda ga maf'ul bihi intransitive wa li hadha yuqaddaru naqluhu min fa'ala wa fa'ila al-maftuh al-aini wa maksurha da haka ake kaddara cewa ana ciro shi ne daga wazanin fa'ala wanda yake da fataha akan ain da lafazin fa'ila wanda yake da kasara akan ain ila fa'ula zuwa ga lafazin fa'ula wanda yake mai bamma akan ain al-madmum al-ain qalu suka sake cewa wa li hadha yu'adda bil hamzati ila al-maf'ul dan haka ne in ana so ya zama maf'uli ya samu maf'uli bihi sai an sa mashi hamzatu ta'diya fa hamzatuhu lit ta'diya ka kauli kaga idan kace ma azrafa zaidan ma azrafa zaidan me yakai zaidu iya bada dariya wa ma akrama amran me yakai amru karama wato daraja wa asluhuma ma zarafun wa ma karamu ma zarufa wa ma karuma shine asalin shi man zarufa wa man karuma wane ne yafi zaidu iya bada dariya wane ne yafi amru karamci qalu suka ce li annal mutaajjaba minhu fa'ilun fil asli domin wanda ake yin ta'ajjubi akan shi fa'ili ne ga asali fa wajaba an yakuna fi'iluhu ghayra muta'addin da haka wajibi ne fi'ilin sa ya zama ba muta'addi ba qalu suka ce wa amma nahu ma adraba zaidan li amr fa huwa manqulun min fa'ala wannan an ciro shi ne daga fa'ala al-maftuhu al-aini wanda yake da fataha akan ainin din sa ila fa'ula zuwa ga fa'ula al-madmum al-ain wanda yake da damma akan ain thumma udiya wal halatu hadhihi bil hamzati sannan akai sashi yayi ta'adda ya zama transitive ta hanyar al hamza ta ta'adda qalu suka ce wad dalilu ala zalika abinda yasa muka ce haka maji'uhum bil lam zuwan ainihin lamun fa yaqulna danka suna cewa ma adraba zaidan li amru wannan lamun din na li amr walau kana baqiyan ala ta'adiyati ta'adi da a ce ya tabbata akan muta adila kila da sai a ce ma adraba zaidan amra ba za a kawo lamun din can da take zama wasita zuwa ga ta'addan ba li'anna muta'addin ila wahidin bi nafsi li'annahu muta'addin ila wahidin bi nafsi domin asalin fi'ilin daraba yana iya ta'adda zuwa ga maf'uli guda daya da kan kanshi ba sai ya nemi taimakon harafin jarraba da ƙara harafin jarra anan na nuna cewa yana gudanuwa ne a ma'auni na fa'iliya ba na maf'uliya ba adduhu ila akhirin lil akhir billah sun ainihin wato yi ta'adda da shi da ainihin lamun fa hadha huwa alladhi awjaba lahum an qalu wannan shi sa suka ce innahuma la yusaghani illa min fi'lil fa'ili la min alfi'lil waqi'i 'ala almaf'uli suka ce ba a tsago shi sai daga fi'ilin fa'ili ba daga ainihin aikin maf'uli bihi ba wanda ke fadawa kan fa'ili to gaje ra'ayi na farko kenan dangane da waɗanda suke cewa lafazin Ahmad to yana nuna fa'iliya ne ai wanda yake a yafi kowa yabo ga Allah fiye da wani shi wanda yake hamduhu lillahi awfa min hamdi ghairi ahmadul hamidina li rabbih suka ce wannan shine ainihin ra'ayinsu me yasa suka ce saboda lafazin ismu tafdil ana tsera shi ne dan ya nuna fa'iliya suka yi waɗannan bayanan da kake ji a cikin nahwu da sarfu zamu zo insha Allah a karatu na gaba sai mu ji ainihin ra'ayi na biyu wanda yake ainihin na masu cewa watin maf'uliya ne cewa wanda yafi shan yaban Allah fiye da kowa zamu zo mu ji wannan insha Allah a karatun da zamu yi a gaba insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah.